الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 25 ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 3 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu qahawiyya na ash-shaykh al-imam Abu Isa Muhammad bin Isa na ash-shaykh al-imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Tahawi rahimahullah ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
Assalamu
alaikum. Na'am. Ana game da
sujada,
inda ake yi tare da inda ake yi a gaba ko ba sai aje ne aje ba. Kamar kaka aje gaba. Aje gaba kuwa na yi sujada. Sai idan misali idan aka yi sujada, diga gama su a lokacin da mutum ya yi sujada kafin ka yi sujada ai ba yanda za a yi ka iya gani su inda ba zama ba ka yi zaman da ake kiran shi tsugunni tunda ka dunke kafar ka ka zauna a kanta ɗaya ka kafa ta to yaya kafin ka je sujada za ka iya gani su sai ka je sujada dole za ka iya gani su a cikin sujada ne ake gani kenan daga daga a haɗa su da juna kamar ka kasu
da gurku ana cikin na kawo sujjan jina na su sahada su
to wannan kuma wani abu ne da ban a rukuku ba a gami kawo ba a sujjada ake gami daga daga idan mutum ya duka ya yi sujjada na'am a wani lokaci ne ake sallar nafila to ni ma dai ban san da ita ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen gabar da malam ke cewa wala nusaddiqu kahinan wala arrafan wala man yaddai shay'an yukhalifu alkitaba was sunnata wa ijma' al-umma malam ke cewa a aqidarmu ta ahlus sunna wal jamaa yace wala nusaddiqu kahina yace mu ba ma gaskata boka idan aka ce boka shine wanda ke amfani da aljannu kuma ke kokarin kutsawa a cikin abin da yafi karfinsa shine ilimi na gaibi to dan haka shi bokanci kafirci ne tsantsa an gane ko dan haka shine anan malam yace wala nusaddiqu kahinan yace ba ma gaskata boka sai yace wala arrafan yace ko dan diba saboda gaskata boka ko dan diba kafirci ne kamar yanda hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda suke tabbatar da haka na daga cikin su hadisin da ke cikin sahih muslim wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawma azan Allah yake cewa duk wanda ya je ma dan diba idan aka ce al arraf shine dan diba wanda yake kokarin bada labari game da al'amari wanda yake na gaibu wanda ita diba kala kala ce hanyoyi ne waɗanda suke na daban wanda shi ma wani nau'i ne wanda yake na bokanci gane ko nau'i ne wanda yake na bokanci diba nau'i ne na bokanci to shine anan manzo Allah ya ce duk wanda ya je ma dan diba ya tambaye shi dangane da wani abu ya masa tambaya dangane da wani abu lam tuqballahu salatu 40 yawma manzo Allah ya ce sallah ta kwana 40 ba a karban masa sallah ta kwana 40 ubangiji ta'ala baya karban wannan fa a sakamakon tambayar dan diba da mutum yayi kadai to idan ya gaskata shi kuma abin ya wuce rashin karbar sallah abin ya kai haddi na kafirci kamar yanda hadisi yake cikin al-musnad na al-imam Ahmad riwaya ta Abu Huraira Allah ya karama sa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ke cewa man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya ce duk wanda ya je ma dan diba ko ya je ma boka fa saddaqahu bima yaqul ya gaskata shi game da abin da shi bokan ya fada masa ko dan diban ya fada masa manzo Allah yace faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabbas ya kafirci ma abinda aka saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka saukar masa kwa shine alqur'ani da sunna to wannan sakamakon gaskata boka da dandiba wannan kafirci ne tambayar shi kawai haka ba tare da ka gaskata shi ba sallah ta kwana 40 ba amsa a lokaci daya daya ne ke halatta mutun ya tambayi boka ko dan diba lokacin da mutun yake nihin kure shi domin ya bayyanar ma jama'a halinsa domin su guje shi a wannan lokaci ne kadai yake halatta mutun ya je ya tambayi boka domin ya kure shi ya tabbatar ma jama'a cewa tacciccen makareci ne dan haka shine anan malam yace wala nusaddiqu kahinan wala arrafan yace mu ba ma gaskata boka wala arrafan yace ko dan diba wanda shi diba akwai na diyan wuri akwai na zane akan kasa akwai na wasu kara da ake wani rubutu a jikin shi akwai wanda ake zuba ruwa a kofi ko a tasa a ce yaro ya leka zai magana da aljani akwai aljani na cikin madibi akwai wanda zai zo wai da safe zaka zo ya baka labari abin ya yiwu ko ba zai yiwu ba da wanda zai baka carbi ka rike yayi wani lissafi ya ce maka abin nan zai yi ko ba zai yi ba, da wanda wato zai zo da sunan cewa wata ƙuri'atul anbiya'i da sauransu, wannan dukkan nau'i ne wanda yake na bokanci. Shi ne sai madan ya ce wala man yadda shay'an yukhadiful kitaba was sunnata wa ijma'al umma, madan ya ce haka nan ba ma gasgata duk wani wanda ke da awar wani abu abinda ya saba ma alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato da ijma'i na malaman al'umma. An gane ku? Mi malan yake nihi a nan su ne waɗanda suke da'awar wani abu na daban a cikin wannan shari'a, na cewa suna da wata martaba haƙiƙa da abin da ya kama da haka, da da'awar wasu abubuwa da suke yi na wato shi ne wata halwa da wata riyada da sauransu, duk abin da ya saba ma alqur'ani da sunna da ijma'i na malaman al'umma, to haramun ne musulmi ya gaskata shi. Me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni ya mana kashe game da haka, kamar yanda a hadisi na cikin sahihain Aisha Allah ikara mata yadda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, man ahadatha fi amrina haba ma laysa minhu fa huwa radd, duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan al'amarin namu ma laysa minhu, abinda ba yi da tushe a cikinsa, manzon Allah ya ce fa huwa radd, ma'ana za a watsar masa da kayansa ba za a karba ba, domin Ubangiji ta'ala ba a bashi gaban ƙaiƙaita cicci yake bukata, duk wanda ya kirkiri wani abu ya farar da shi ya soka shi a cikin addini, ma laysa minhu, abinda ba yi da tushe a cikin wannan addini, manzon Allah ya ce fa huwa raddun ay fa huwa mardudun ala sahibihi, mai aikin za a watsar masa da kayan shi ba a bukata, saboda addinin Allah addini ne wanda yake cikakke, Allah ya cika addininsa baya bukatar wani tsari, duk wani abu wanda zai kusantar da mu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, duk wani abu wanda zai iya nisanta mu game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da mu. Don haka Ibn Abi al-Izzi al-Hanafi a cikin sharhin wannan littafi al-Aqidatu Bahawiya yake faɗa, yake cewa fala dariqata illa dariqatu Rasuli sallallahu alaihi wasallam, babu wata dariqa sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wata dariqa, duk wata hanya da ka sani to ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace, hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ce daya daya, al-Qur'ani da sunna akan fahimtar mazanjiya sahabbansa. Shine yace fala dariqata, yace babu wata dariqa illa dariqatu Rasuli sallallahu alaihi wasallam, face hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala haqiqata illa haqiqatuhu, yace babu wata haqiqa in ba haqiqa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk jama'a dai sun ga abin da ya bayyana, an samu waɗanda sun fito sun bayyana haqiqanin haqiqakin tasu, wanda ya fito da kwalbar giya ya dora akan alqur'ani, wanda ko anan murada al'amarin ya waka ne, wanda ko tunan ga su duka da kuma kurwa ta yan musham a wuyansa kuma a gefe da hoton shehunsa, wanda su kawai a haka shine addininsu haqiqa kenan, sun kai martaba ta haqiqa, wanda wata martaba ce wanda in mutun ya kai wannan martaba to shine karshe, ya fita daga cikin wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu da kuke ganin cewa haramu ne to shi akan shi ba haramu bane ba, kuku ne ga magarin jama'a, shi babu halaka babu haram, babu halaka babu haram, kwalbar giya ya kawo ya dora akan alqur'ani sauransu, kuma ga kurwa ta yan mushan auyen shi, kuma ga hoton shehun shi a gefe da komai, abubuwa waɗanda suke na kafirci ga safi. Shi ne malam ya ce ba ma gasgata duk wani wanda yake da'awar wani abu wanda ya saba ma alqur'ani da sunna, ya saba ma ijma'i na malaman al'umma, don haka malam ya ce wala haqiqata, babu wata haqiqa illa haqiqatuhu, face haqiqa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hakika ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tabbatar da gaskiya bin alqur'ani da sunna sau da kafa wala shari'ata illa shari'atu malan yace babu wata shari'a yace face shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko duk wata shari'a kuma bayan shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da ita duk wata shari'a shirme ce da hayaniya an gane ko shari'a ne karba sunan shari'a a hakika ita ce shari'ar da ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ita daga saman bakwai mallan yace kuma wala aqidata illa aqidatu babu wata aqida face aqida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita ita ce aqidar da annabawan Allah gaba ɗaya suka zo da ita aqidar shi kuwa ana gina ta ne akan alqur'ani da sunna an gane ko don haka duk wata aqida banza ce babu wata aqida ingantacciya face aqida ta ahlus sunna wal jamaa wanda aka gina ta akan alqur'ani da sunna shine ma don haka in aka ce aqida to aqida su lafazi ne wanda ya kunshi akwai aqida fasida kuma akwai aqida sahiha in aka ce al-aqidatu sahiha kenan aqida ingantatta wadda aka gina ta akan alqur'ani da sunna duk wata aqida wadda aka gina ta akan ra'ayi da san zuciya to wannan ba ta karba sunan al-aqidatu sahiha sai dai a ce mata al-aqidatu batila ko kace al-aqidatu fasida shine ya ce wala aqidata illa aqidatu babu wata aqida face aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mallan yace wala yasiru ahadun minal khalqi ba'dahu ila allahi wa ila ridwanihi wa jannatihi wa karamatihi illa bi mutaba'atihi batinan wa zahira mallan yace babu didi da mutum ɗaya daga cikin halittu gaba daya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin da zai sadu zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ya sami yarda ta ubangiji subhanahu wataala ya dace da aljanna da karamci illa bi mutaba'atihi zahiran wa batina wato sai a sababin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a koye da bayani sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zahirinka da batininka sannan zaka sadu zuwa ga ubangiji subhanahu wataala zaka sami yarda shi zaka dace da gidan aljanna duk wanda yabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri bai bi shi ba a batini to bayan da za a iya sami yarda ubangiji subhanahu wataala kuma bayan da za a iya dace da gidan aljanna dole sai ka bi shi zahirinka da batininka aqidarka wanda kake kullewa a zuciyarka sai ta dace ma aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita aqidar ka ta zamanto aqida ce ta ahlus sunna sannan aikinka na zahiri ya zamanto ya dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda wani daga cikin magabata yake cewa ad-duruku kulluha masdudatun illa dariquhu sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wasu hanyoyi da ka sani yace wallahi a tushe suke ba hanyar da zaka bi ta sadar da kai da ubangiji subhanahu wataala ka kwashi lafiya a gobe kiyama yace illa dariquhu sallallahu alaihi wasallam sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice duk wata hanya da ka sani duk wata dariqa wallahi hanyar shanu ce wanda in ka bi ta kawai daji za ta fitar da kai hanya daya wanda ba wazi bi ya dace da gidan aljanna ya sami yarda ta ubangiji subhanahu wataala ya kwashi lafiya a gobe kiyama illa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa innahu wadhibun lis-salih fa innahu wadhibun lis-salih hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayyana take game nihin bi a bayyana take shine alqur'ani da sunna Allah ya faɗa wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili shine anan mallan yace mana wala yasilu ahadun min al-khalqi ba'dahu dide da mutun daya daga cikin halittu gaba daya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda zai iya saduwa ila Allah zuwa ga Allah ya kwashe lafiya a gobe kiyama wa ila ridwanihi ya sami yarda da amincewa ta ubangijinsa wa jannatihi wa karamatihi ya samu aljannarsa da karamcinsa illa bi mutaba'atihi batinan wa zahira sai a sababin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato koye da bayyane. Sai malam yace wa mallam ya kullahu musaddiqan fima akhbar, duk wanda bai zaman toba ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da duk abinda manzon Allah ya bada labari, ma'ana duk wanda bai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abinda ya bada labari, multaziman li ta'atihi fima amara fil umuri al-batina allati fil qulub wal a'mali adh-dhahira allati 'ala al-abdan, kuma bai lazanci da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da yake umarni game da al'amura waɗanda suke koyayyu waɗanda suke cikin zuciya, kenan akida. Sai yace wal a'mali adh-dhahira allati 'ala al-abdan, da ayyuka waɗanda suke bayyane wato akan jiki, gangan jiki, irin su sallah da azumi da sauransu. Malam yace lam yakun mu'minan, yace wannan bai zabanto ba mu'mini, bai tabbata ba mu'mini, ko da ya ce shi mu'mini ne to a hakika ba mu'mini ba. Fadlan an yakuna waliyyan lillahi ta'ala, malam yace balantana har da za a ce waliyin Allah ne, balantana ma wai da za a ce waliyin Allah ne, bai ma zama mu'mini balantana ya zama wali. Duk wanda bai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya bada labari, bai lazinci da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da duk abin da manzon Allah ya yi umarni na zahiri da batini, to wannan bai tabbata ba mu'mini balantana ma a ce masa wali. Malam yace walau qara fil hawa'i wa masha'al alma, koda ya ringa tashi a cikin sararin sama irin yanda tsuntsu yake tashi, koda yana tafiya akan ruwa, wallahi tallahi ba waliyin Allah ba. Malam yace wa akhraja wa anfaqa min al-ghaibi wa akhraja dhahaba min al-jaybi, koda ya ringa ciyar da mutane ta wani al'amari koyayye, yayi haka kawai ku ga ya kawo muku falata abinci, ko kuma ya sa hannu aljihun shi ya ciko zinare ya fido ya meka mu. Yace walau hasala lahu min al-khawari ma ba a sa an yi hasal, koda wani abubuwa na gagara koyo na mamaki sun bayyana gare shi, ba karama bace shedanci ne. Fa innahu la yakunu ma'a tarkihi al-fi'la al-ma'mura wa adl al-mahzur illa min ahli al-ahwali ash-shaytaniyya al-mubi'idati li sahibiha anillahi ta'ala al-muqarribati ila suqdihi wa azabihi. Malan yace dukkan wannan kawai shedanci ne, kuma abu ne wanda yake mai nisan ta mai shi gabarin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma abu ne wanda yake mai kusantar da shi zuwa fushin Allah da azabarsa. Za ka samu irin waɗanda suke nuna waɗannan shedanci da sunan cewa wai karama ce, ba sa sallah ta jama'a, ba sa sallah, ba sa azumi, kuma duk wasu abubuwa da ka sani na shedanci suna aikata su da sunan cewa su sun kai martaba ta hakika. Duk wani umarni da hannun ya sauka daga kansu, ku ga magarin jama'a ne, ku ne za a ce ku yi kaza ku bar kaza, shi ya kai wata martaba, duk wata doka ta sauka daga kansa. Shi ne a cikin sharhin littafin, malam sai ya ci gaba da bayani game da matsayin sai yake cewa wa amman ladina, a wata gaba ki ne yake cewa wa amman ladina yata'abbaduna bir riyadati wal kalawat, yace waɗanda suke bauta ma Allah da wasu ibadu wanda ba Allah bai shar'anta, na cewa wata riyada da wata kalwa wanda za a keɓance mutum a killace shi a bashi wani wurdi ya yi ta yi ya samu wasu kwanuka, a hana masa cin kwai, ba cin kwai, ba cin nama, ba cin abin da ya fito, ba shan madara da sauransu, sai yunwa ta bigi mutum. In an kai wani lokaci a zo a haska masa wata tocilan mai haske, a ce masa mai ka gani da wasu abubuwa, a ce yaya sadu zuwa wai wata martaba. Shine a lokacin nan wanda ya sadu in wai ya kai wannan martaba, komai in ya gani sai ya ce Allah ne, sai ya ce Allah ne. To shine wani dan uwa da yake tabbatar mana, ban sani ba yau ko ya zo wurin karatu, shi yake gaya mana a hakika cari sai da aka sashi cikin wannan abu. Shi wanda ya bashi abun da aka cika wasu kwanuka da ya zo sai ya tambaye shi, sai ya ce masa ni wane ne, sai ya ce ai kai ne malam wane, sai ya ce a baka samu ba ci gaba da yi, ya ce inda ka samu da yan tambaye ka cari za ka yi ni Allah ne. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. kuma shi yake faɗa mana yace suna zaune yake gwada masa wani hoto na wani shehu su cayi wannan da kake gani yace duk wani abu da ka sani na daraja da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an bashi cewa mu a zatanmu ma an bashi duriya akan abin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka bashi ya ma huce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi malam yace waɗanda suke bauta ma Allah da wasu ibadu wanda ba Allah bai shar'anta shine yace bir riyadat wal khalawat yace wa yatrukuna lil juma'a wal jama'at suna barin sallar juma'a da sallar jama'a malam yace fa hum minal ladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya suna daga cikin mutanen da aikinsu a wannan rayuwa ta duniya tuntuni ya baci ya rubuce wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a halin su kuma suna zaton cewa wai su suna kyautatawa ga aiki ashe su kamar yanda Hausawa suke faɗa tuki banza ne suke su a iya abin da suke gani a rayuwarsu sun fi kowa kyautata aiki su kuma alhali tuntuni aikinsu ya baci a rayuwarsu ta duniya me yasa saboda basu biyo hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ko shekara dubu kai kana bauta ma Allah in dai baka bauta masa ba akan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da musu kada zarra daga cikin wannan ibada ta shekara dubu Allah ba zai karba ba domin Allah ba a bashi gaban kai takannas ya zaku wannan manzo ya turo shi domin ya koya mana yanda zamu bauta ma ubangiji ba ta yanda za a yi ka gane ibada hakikanin ibada sai ka biyo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba yanda za a yi ka kwashe lafiya a gobe kiyama sai ka wadatu da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi na ibada kar ka yi gaban kanka ka kirkiri wani abu da sunan ibada kuma kar ka sake ka kusanci Allah da duk wani abu da aka kirkire shi da sunan ibada dan haka wannan aya ta gasgata akan yan bid'a na cewa Qul hal nunabbi'ukum bil aktharina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a shine malai ya kafa hujja da wannan aya ubangiji ta'ala yace ce da su shin kuna so na ba ku labari game da mafi tabewa ga aiki sai yace alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya sune wanda aikin su ya baci a rayuwar su ta duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhali su suna zaton cewa su suna kyautatawa ga aiki malan yace kada baba Allahu ala qulubihim Allah yayi rufi akan zukatan su an gane ko dan haka suke ganin wannan abu da suke ibada ce alhali ko ba ibada bace kama kada sabata fi sahihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala manzon Allah yace man taraka salata juma'in tahawuna min ghairi udhr baba Allahu ala qalbihi duk wanda ya bar juma'a uku saboda wulakantarwa ba tare da wani uzuri ba wanda ke hana zuwa juma'a ubangiji ta'ala zai rufi akan zuciyarsa idan Allah ya yi rufi akan zuciyar bawa hasken imani baya shiga sannan duhun kafirci kuma baya fita to dan haka shi irin waɗannan wuridi din su aka ba mutum baya fita sallar jama'a ko baya zuwa sallar juma'a an gitta masa wasu sharuɗa akwai wanda zai yi sama da kwana 40 kafin ya saba to a cikin kwana 40 juma'a nawa aka bar sallar jama'a nawa aka bar malam yace wa kullu man adala an ittiba'i sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallama in kana aliman biha fa huwa maghdubun alaihi wa illa fa huwa dallun malam yace duk wanda ya karkace game da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har ya kasance ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san zuciya da girman kai ya hana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace fa huwa maghdubun alaihi wannan daidai yake da yahudawa su ne wanda Allah ya musu fushi sun sani gaskiya suka yi girman kai suka kibinta da haka yace fa huwa maghdubun alaihi wannan shine wanda Allah ya masa fushi kenan layin shi daidai ya hudu wa illa idan ko bai sani gaskiyar ba yake neman saninta bai sani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yake kokarin ya je inda za a sanar da shi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa dallu malan yace wannan kwabatacce ne shi da ɗan mushin layin su daya an gane ko idan bai sani ta ba kuma yayi kokarin sani kenan wannan batacce sunan shi in ko ya sani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girman kai ya hana shi ya bi da san zuciya to wannan shine abun makushi wanda Allah ya masa fushi malai yace ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجي دون هكا الله يشرع أن تامنا روقنسا أقوة صلاة تفر الله كوتنافلة أقوة ركعة muna addu'ar cewa ya Allah ka tabbatar da dugatigan mu akan tafarkinka madaidaici tafarkin mutanen da ka jaddada ni'imarka akan su na annabawa da siddiqai da shahidai da salihai wanda yayi kyawo a ce waɗannan sune abokan zaman ka a gobe kiyama annabawan Allah da salihai da siddiqai da shahidai sai yace ba tafarkin waɗanda kai musu fushi sune yahudawa kuma ba tafarkin batacci wato sune ɗan musha malan sai yace wa amma man ya ta'allaku bi qissati Musa ma'ana kadiri alaihi masallam fi tajwizi listighna'i anil wahyi bil ilmi ladunni alladhi yad'ihi ba'du man adima at-tawfiq malan yace fa huwa mulhidun zindiqun duk wanda yake ruko da qissar annabi Musa da Khadir amincin Allah ya tabbata akan su game da halitta ma wani halitta wadatuwa game da alqur'ani da sunna cewa wai mutun ya wadatu da alqur'ani da sunna cewa su yana da suna da wani ilimi na daban da ake kiran shi ilmun ladunni al ilmun ladunni wai kai tsaye suke karbar wannan ilimi daga Allah shine suke cewa ko ilimin ku an rawaito daga matacce wannan daga matashi ma daga matacce shi ma daga matacce suka ce mu ilimin mu kai tsaye muke karbar shi daga gun Allah subhanahu wataala suna kiran shi ilmul batin ko kuma al ilmul ladunni wai kai tsaye suke karba daga gun ubangiji subhanahu wataala cewa su ba sa bukatar sai sun biyo ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana alqur'ani da sunna ina suke cewa ilimin ku yazo ne daga wani matacce shi ma daga wani matacce shi ma daga wani matacce amma su suka ce ilimin su kai tsaye daga Allah suke karba shine annabi malan yace duk wanda ya ruko da kissar annabi Musa da Khadir amincin Allah ya tabbata akan su game da halitta wadatuwa game da alqur'ani da sunna cewa mutum zai iya ruko da ilmun ladunni ilmun batin kamar yadda suke da'awar shi shine malan yace allazi yad'ihi ba'du man adima at-tawfiq wanda wasu daga cikin waɗanda suka rashi ga mankatar na ubangiji subhanahu wataala suke da'awar cewa suna da wannan ilimi malan yace fa huwa mulhidun malan yace wannan mulhidi ne kuma zindiqun wato arni ne an gane ko ya tabbata kafiri haka wata shekara wani yazo nan garin yayi ta hayaniyar shi a gidan radio yake bayani yake cewa shi bai yi da malami babu malamin da yake karatu a gunsa cewa su ilimin su yace ilmun ladunni ne Allah ne kawai masa wannan amma shi bai yi da malami wai uwayen shi ne suke ma malaman hidima Allah ya bashi wannan ilimi yana nan gidan wani talabijin suna sa shi ko duniya ce don ranar Juma'a bayan an sauko ai mai yake shi yake da awar haka su ilimin su ilmun ladunni kai tsaye daga Allah suke karba to dan haka shi da malam sai yace fa huwa mulhidun zindiqun malam yace wannan mulhidi ne idan aka ce ilhadin nau'i ne na kafirci zindiqun shi kuma an ciro shi daga zandaka kenan tsantsar kafiri ne duk wanda yayi da'awar haka cewa zai iya wadatuwa da alqur'ani game da alqur'ani da sunna cewa yayi ruko da wani ilimi da ake kiran shi ilmul batin malam yace to kafircin sa ya tabbata sai yace fa inna Musa alaihi salam lam yakum mabusan ila al-qadir domin annabi Musa alaihi salam ba a aiko shi wai zuwa Khadir an gane ko annabi Musa alaihi salam ba a aiko shi bai zuwa Khadir sai yace walam yakun la Khadiru ma'muran bi mutaba'ati shi ma al-Khadir alaihi salam Allah bai umarce shi ba cewa ya ba annabi Musa alaihi salam wali hadha qala lahu anta Musa bani Isra'il dan haka lokacin da suka hade shi Khadir alaihi salam yake tambayar annabi Musa yake ce masa anta Musa bani Isra'il kai ne Musa bani Isra'il domin shi annabi Musa Allah ya aiko shi zuwa banu Isra'il, shi kuma Khidr baya daga cikin banu Isra'il, dan haka shi annabi Musa ba a aiko shi ba zuwa Khidr, shi ma Khidr ba a umarce shi ba cewa ya bi annabi Musa alaihi salam, dan haka yace masa anta Musa bani Isra'il, yace kai ne Musa banu Isra'il, kana na'am, sai yace masa kware ni ne, dan haka to yaya zaka yi ruko da wannan kissa ka ce wai wali idan ya tumbatsa yana iya kai ya huta daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai alqur'ani da sunna na gama garin bayi ne, shi ya sadu zuwa hakika, shi ilimi ne wanda yake na badin. Malam yace, malam sai yake cewa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mabu'usun ila jami'is saqalai, shi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, ubangiji ta'ala ya turo shi zuwa ga waɗannan nauyaya guda biyu gaba ɗayan mutum da aljan har zuwa kiyama. Walau kana Musa wa Isa hayyaini, da a ce annabi Musa da annabi Isa a yau suna raye, fakana min atiba'ihi, to za su zamanto daga cikin jimillar mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, dole su ma su zama yan rakiya. Malam yace wa idza nazala Isa alaihi salamu ila al-ardi, idan annabi Isa alaihi salam ya dawo zuwa duran kasa, kamar yanda alqur'ani da sunna suka tabbatar mana cewa a ƙarshen duniya wato annabi Isa zai dawo, wanda alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama, kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawm alkiyamati yakunu alaihim shahida, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗa yake cewa yushiku an yanzu da fiku Isa ibn Maryam, manzon Allah yace ya kusanta Isa dan Maryam ya dawo a cikin ka, to shine anan yace idan annabi Isa alaihi salam ya sauko, innama ya hukumu bi shari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba wata sabuwar shari'a ba zai zo da ita da shari'ar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam da ita zai kunci. Sai yace fa manidda annahu ma Muhammad sallallahu alaihi wasallama kal kadri ma Musa, duk wanda yayi da'awar cewa matsayinsa game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar matsayin Khidr ne da annabi Musa, cewa shi wannan annabi Musa iliminsa daban, shi Khidr al'amarinsa daban, aw jawwaza zalika li ahadin min al-umma, ko kuma ya halatta cewa wani daga cikin al'umma yana iya fita daga cikin wannan shari'a. Malam yace fa li jaddidi islamahu, to wannan mutum ya jaddada musuluncinsa, wali ya shahada shahadata al-haqqi, ya shaida shaidawa ta gaskiya, fa innahu mufariqun li dinil islami bil kulliya, malam yace gaba daya wato ya bar musulunci, fadlan an an yakuna min awliya illahi, balantana a ce wai wali ne daga cikin waliyan Allah, mutumin da shi ba ruwan shi da alqur'ani da sunna, yana ganin shi cewa shi ya wuce matsayin alqur'ani da sunna, ilimin shi kai tsaye daga Allah yake karba, yana karba daga wani shaytani. Malam yace wa inna ma huwa min awliya ash-shaytan, yana daga cikin waliyan shaytani, ba wali bane bana Allah waliyin shaytani, domin kamar yanda Allah yake da waliyai nashi na musamman, to haka shaytani shi ma yana da waliyai nashi na musamman, kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa, ubangiji ta'ala yace ku yaki waliyan shaytani, mabiyan shaytani waɗanda suka jibinci lamarin sa, babu shaytani ko sama da wanda ya ba alqur'ani da sunna baya ya kama wani abu wanda yake canna daban. Shine malam yace to wannan wa yace baya daga cikin waliyan Allah, yana daga cikin waliyan shaytani, kuma haka suke faɗa, malam sai yake cewa wa hadha al-mawdi, yace mufarriqun baina zanadikal qaumi wa ahli al-istiqama, yace wannan matsayi shine ya bambanta tsakanin arna daga cikin jama'a, wato da waɗanda suke ma'abuta istiqama, masu lazuntar da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa. An gane ku, su wannan zanadika sunansu, su kuma wannan ahli al-istiqama, idan aka ce istiqama shine lazuntar da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sau da kafa. Malam sai ya ce wa kaza man yaqulu bi anna al-ka'aba tadufu bi rijalin minhum haythu kal wai haka suke fada wai waliyan su duk inda suke wai Ka'aba da kanta take tasowa tana kewaya su tana dawafi da su maimakon jama'a mu'minai su suke zuwa suna dawafi suna kewaye Ka'aba amma su wai waɗannan waliyan Ka'aba da kanta take cirowa ta zo tana yin dawafi ita take kewaya su duk inda suke wai malam yace fa halla karajatil ka'abatu ila al-hudaybiyya fa qarafat bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hina ubsira anha wa huwa yawaddu minha nadrata malam yace ina ma a ce ita ka'abar wato ta taso ta zo da wanda ake kiran shi hudaybiyya tsakanin makka da madina inda kafiran makka suka tsare manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama da jama'ar sa a shekara ta 6 suka hana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo nan Makka domin umra da zasu yi malam yace ina ma a ce ita Ka'abar ta taso ta zo ta yi dawafi ta kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo Allah yana gurin a bar shi yazo ya ga Ka'aba da idan shi abinda yake guri yazo ya ga Ka'aba da idan shi kafiran Makka suka hana shi suka tsare shi a wannan daji suka ce ba zai shiga ba sai dai a yi yarjejeniya shekara ta baki ya dawo to su sun ce waliyan wai waliyan Ka'abar take tashi duk inda suke tana zuwa tana kewaya su tana musu dawafi to in har haka ne ai ga wanda yafi dacewa a ce Ka'abar ta giggibo ta zo ta kewaya shi ta yi dawafi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda takanas tafiya kilo 450 da jama'a shi ya taso domin ya zo yayi umra ya zo ya ga Ka'aba yayi dawafi da ita amma aka hana shi shiga Makka ko kuma kun ce wai waliyan naku Ka'aba take zuwa tana kewaya su ma da yace to ina ma a ce ta taso ta kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malan sai yace wa haula'i lahum shabahum bil ladina wasafahum Allah ta'ala haythu yaqul bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kalla bal la yakhafuna al akhirah malan yace wadannan mutane yace wallahi sun yi kama sun yi daidai da waɗanda Allah ya siffanta su a cikin alkur'anin sa wanda yake cewa bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kowanne daga cikin su kawai so yake a bashi littafi nashi na daban manzo Allah bai isa ba su bi shi kowa so yake shi ma kawai a turo shi cewa wai matsayin wani annabi ubangiji ta'ala yace ba sa tsoron lahira shi yasa suka yi girman kai suke ba sa bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sa bin abin da yazo da shi na alqur'ani to dan haka dai a takeice ne anan bayani ne mai tsawo game da waɗanda suka kirkiri wasu hanyoyi waɗanda suka saba ma alqur'ani da sunna shine anan malam yace wala man yadda da yace wala nusaddiqu kahilan wala arrafa dan haka malam ya jumulce su ya hada su da bokaye da yanki ba duk tafiyar tasu ɗaya ne saboda kasancewar abubuwa suke kirkira na sihiri na dabo da sunan cewa karama ce shi ne ce wala nusaddiqu kahinan wala arrafa yace ba ma gaskata boka wala arrafa ko dan diba sai yace wala man yadda yi shay'an yukhalifu alkitaba was sunna wa ijma' al-umma ko wanda ke da'awar wani abu wanda ya saba ma alqur'ani da sunna da ijma'i na malama al-umma قال المصنف رحمه الله تعالى ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا ما لا الله يجيكن سيكي تشيوا واتو منا قدرن تشيوا حدن كي تفيا تزمن تو دايا حقا وانا اتشي قسكيا ما تبتشيا وصوابا كمشيني ديدي musulmi duk inda suke su dunkule su zama tsintsiya madaurin ki daya ɗan uwan juna masu kaunar juna masu taimaka ma juna wannan ita ce gaskiya kuma wannan shine wato abu wanda yake dacacce wal furqata malam yace rabuwar kai zaigan wa azaban malam yace muna ganin muna kudirin cewa karkata ce kuma azaba ce an gane ko bata ne azaba ne rabuwar kai bata ce kuma azaba ce to shine anan yace wadaral jama'ata yace mu muna kudirin hadin kai na jama'a su zama tsintsiya madaurin ki daya masu kaunar juna masu taimakon juna malam yace haƙan
muna ganin cewa wannan ita ce gaskiya lafazin nara anan bi ma'ana na atake domin ra'a in tayi ta'addi ila maf'ulain ma'anarta shine ai i'taqada kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa innahum yarawnahu ba'ida sai ce wa narahu qariba innahum yarawnahu ad-damir shine kenan al-maf'ul al-awwal ba'idan shine al-maf'ul al-thani ay innahum yarawnahu ay atakidunahu ba'idan sai ce wa narahu ay wa nahnu na'taqiduhu qariba to anan al-maf'ul al-awwal kenan al-jama'a al-maf'ul al-thani shine haqqan shine ay wa na'taqidu al-jama'ata haqqan muna kudirin cewa hadin kai wannan gaskiya ne wa sawabar kuma shine abu wanda yake dacicce wal furqata malan yace mu a aqidarin kuma muna kudirin cewa rabuwar kai zai galbata ne wa azaban kuma azaba ce to ta wace hanya ake bi a samu haduwar kan jama'a hanyar da ake bi a samu haduwar kan jama'a hanya ce daya daya ita ce hanyar Ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da ita hanyar da yazo da ita fa shine alqur'ani da sunna don haka kasancewar kenan ba yanda za a yi al'umma ta samu hadin kai ta koma tsintsiya madaurin ki daya masu kaunar juna ɗan uwan juna masu taimakon juna sai kowa ya aje ra'ayinsa da san zuciyarsa ayi ruku da alqur'ani da sunna kamar yadda Allah ya umarce mu da haka shine ubangiji ta'ala ke cewa wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi ruku da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba igiyar Allah subhanahu wa ta'ala shine alqur'ani abinda ke bayyanar da ma'anar abinda alqur'ani ya kunsa ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan Allah ya mana umarni game da bin alqur'ani da sunna kuma ya mana hani cewa kar mu sake mu rarraba domin ruko da alqur'ani da sunna wato shine abinda ke tabbatar da bawa akan tafarki madaidaici dan haka ubangiji ta'ala ya ma manzansa wannan umarni ubangiji ta'ala yake cewa fastamsik billazi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim Ubangiji ta'ala ya ce masa iruko da abinda aka yi maka wahayi menene aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi shine alqur'ani da sunna kamar yanda alqur'ani wahayi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ita ma sunna wahayi ce mai zaman kanta wanda Allah ke yi wa ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayyuha Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya furci gaba da son zuciya duk abin da yake fada bai zaman tuba face wahayi ne da ake turo masa don haka a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ku saurara yace wa inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu yace ku san da cewa an bani alqur'ani da kwatancin sa tare da shi menene kwatancin alqur'ani tare da shi ita ce sunna to shine anan kenan abinda muke so mu gane hanyar da ake bi a samu hadin kai a zama tsintsiya madaurin ki daya ɗan uwan juna masu kaunar juna shine bin alqur'ani da sunna kuma ya ishe mu misali duk jama'ar da zaka ga sun yi ruku da alqur'ani da sunna wallahi koda sun bambanta game da garuruwa da wani yare zaka ga sun zama uwa ɗaya uba ɗaya sun zama uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwan juna masu kaunar juna saboda alqur'ani da sunna su kadai ne suke hada kan al'umma amma dauki waɗanda suka saki alqur'ani da sunna waɗanda suke bin ra'ayi da son zuciya zaka ga tsakanin su wallahi ba sa ga mace kowa yana jin haushin dan uwan shi saboda ne yasa kowa duniya yake ma amma shi mai bin alqur'ani da sunna lahira yake ma duk wani abu wanda yake na matsayi wanda yake na duniya wannan bai dame shi ba ba shi bane hammin shi kuma ba shi bane bagaya shi yasa zaka ji kawai ana cewa ai da wana ba sa shiri ai da malam wana ba sa ga mace ba komai bai raba kansu illa kasancewar rabin rashin bin alqur'ani da sunna amma ka dawo a cikin jama'a ahlus sunna wal jama'a ka gani dan haka kenan alqur'ani da sunna su suke hada kan jama'a kamar yanda Allah ya mana umarni wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu, ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku. Ubangiji ta'ala yace wala tafarraqu, yace kada ku rarraba. Kaga kenan anan jama'a haɗi kai, wannan shine gaskiya kuma shine wato abu wanda yake dacacce. Kuma haka Ubangiji ta'ala ya mana hani annan cikin suratu Ali Imran, Ubangiji ta'ala na cewa wala takunu kallazina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'akumul bayyinat wa ula'ika lahum adhabun 'adhim. Ubangiji ta'ala yace kar ku zamanto kamar mutanen da suka rarraba, suka karkasu, suka saba bayan hujjoji sun zo musu daga gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa ula'ika lahum adhabun 'adhim, waɗannan na gare su azaba mai girma a gobe kiyama. Kaga a wannan aya Ubangiji ta'ala yana hanin mu game da wato shine rarrabuwa, kar mu sake mu rarrabu. Iya abinda ya zama wajibi mu dunkule mu zama tsintsiya madaurin ki daya. Haka can Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina farraqu dinakum wa kanu shiyan lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ubangiji ta'ala yake cewa lalle waɗanda suka karkasa addininsu suka zamanto jama'a jama'a, kowa ya kaɗi gabansa, Ubangiji ta'ala yace lasta minhum fi shay, yace baka da wani abaka cikin wani abu daga gunsu, ma'ana baka tare da su. Lasta minhum fi shay, baka cikin wani abu game da su, kin kama hanyoyinsu ne na daban ba naka bane. Innama amruhum ila Allah, lamarinsu na ga Allah subhanahu wa ta'ala, sannan shine a gobe kiyama zai ba su labari game da abin da suka kasance suna aikatawa. Wannan yazo ya kirkira hanyar shiyabi, wannan yazo ya kirkira hanyar shiyabi, wannan yazo ya kirkira hanyar shiyabi. Sun saki hanyar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita Alkur'ani da Sunna. Ubangiji ta'ala yace baka cikin komai game da su. Innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiya. Haka kuma Ubangiji ta'ala na faɗa wala yazaluna muktalifina illa man rahima rabbuk, ba za su gushe ba suna masu sabani sai wanda Allah ya ji kansa. Kaga wannan yana nuna kenan ashe rabuwar kai wato batace kuma azaba ce, domin anan waɗanda suka haɗe kai su ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kai daga cikin bayinsa. Dan haka tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari yana cewa lalle wato Yahudawa sun kasu kashi 71. Manzon Allah ya ce kashi 70 gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama, fa sai kashi ɗaya ɗaya daga cikin su. Ya ce ɗan mushan sun kasu kashi 72. Manzon Allah ya ce kashi 71 daga cikin su gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama, sai kashi ɗaya ɗaya. Yace kuma wannan al'umma tawa manzo Allah yace za ta kasu kashi 73, 72 gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama. Manzo Allah yace illa millatun wahida, sai jama'a ɗaya, hanya ɗaya tak. Manzo Allah sai yake da yace da yace wa inna hadhihi al'umma sataftariqu ala 73 milla, sai yace kulluha fi an-nar illa wahida, sai yace wa hiya da jama'a. Yace wannan al'umma tawa za ta kasu kashi 73, manzo Allah yace gaba ɗayan su ɗan wuta ne a ranar kiyama, sai kashi ɗaya. Manzo Allah sai yace wahiyal jama'a, wato ita ce jama'a kenan masu haɗin kai ahlus sunna wal jama'a. A wata riwaya sahabbai sai suka ce masa man hiya ya rasulullah, wace jama'ar ce wadda za ta samu tsira a gobe kiyama? Kala sai yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, wanda yake kan abinda ni da sahabbai na muke kai a yau. Manzo Allah yace su kadai ne za su samu tsira a gobe kiyama. Tambayar da muke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa akan me suka rayu, akan me suka bar duniya, kan Alkur'ani da Sunna. Don haka duk wanda yake son ya samu tsira a gobe kiyama, wallahi tallahi hanya ce daya daya bin Alkur'ani da Sunna akan fahimtar mazanjiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'i. Da haka da aka masa tambaya wace jama'a ce za ta tsira a gobe kiyama, sai ce ma ana alaihi wa ashabi, wanda yake kan abin da ni da sahabbai na muke kai. Kenan ru hanya wannan shine bin Alkur'ani da Sunna. Da haka duk wanda ya riko da Alkur'ani da Sunna, to wannan ya amuntu game da bata, sai ya ta'addu'a Allah ya tabbatar da dugadigan shi akan wannan tafarki har izuwa mutuwa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktu fikum amrayni, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, sai ce kitaballahi wa sunnati. Manzo Allah yace na bara muku al'amura guda biyu, matukar kun yi roko da su. Manzo Allah yace har abada ba za ku bace ba, sai yace littafin Allah da sunnata. To dan haka in aka ce jama'a, me ake nihi da jama'a? Taron jama'a haka ake ni. Idan aka ce jama'a, wanda yake kan abin da ya dace ma gaskiya, shine ake nihi da jama'a, ko kai kadai ne? Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ma wafaqa al-haqqa, yace fa huwa al-jama'a, sai yace wa in kunta wahdaka, yace abin da ya dace ma gaskiya, yace wannan shine ake kiran jama'a, yace ko da kai kadai ne, ko kai kadai ne, in dai ka tabbata abin da kake kai shine abu wanda yake tabbas, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, to kai kai ne jama'a. In mutane sun kai dubu abinda suke kai, in dai ya saba ma alqur'ani da sunna, wannan ba a kiran su jama'a. Kenan abinda muke so mu gane, in aka ce jama'a kenan waɗanda suke kan tafarki wanda yake maridaici alqur'ani da sunna, wannan sune ake kiran su jama'a. Dan haka kenan ta karkashin wannan hadisi magabata suka samu sunan cewa masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ake kiran su ahlus sunna wal jamaa. Ahlus sunna wal jamaa, wannan suna ba kirkire bane, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nada musu wannan suna, yace al jamaa. Da aka ce masa wace milla ce za ta samu tsira gobe kiyama, sai yace hiya al jamaa, hiya al jamaa. Kuma sune ake kiran su al firqatun najiya, al firqatun najiya. Idan aka ce ahlus sunna, ma'ana atba'us sunna, mabiyan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wal jama'a, ma'abuta, hadin kai. Ta ina ake samu hadin kai? Karkashin bin alqur'ani da sunna. To dan haka shine anan kenan malam yake nuna mana cewa a aqidar ahlus sunna wal jama'a, malam yace wala ral jama'ata haqqan wa sawaban, malam yace muna kudirin hadin kai, wannan shine gaskiya. An gane ko? Haɗi kai a dunkule a zama tsintsiya madaurin ki daya shine gaskiya, wa sawabul kuma shine al'amari da cece. Mun yi bayanin hanya ta samun haɗin kai bin alqur'ani da sunna, shine abinda zai hada kan jama'a. Kowa ya aje ra'ayinsa, kowa ya aje zuciyarsa, gaba ɗayan mu bi abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa da abinda manzonsa sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. In har ma mun samu sabani, kai ka ja ni na ja, to sai mu koma babban mizani shine alqur'ani da sunna. Ta hanyar nan za mu warware wannan matsala ta jayayya. In kai kake da hujja, in aje ra'ayina da son zuciyata, dole in bi ka. In ni nake da hujja, kai ma ka aje ra'ayinka da son zuciyarka, dole ka bi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kuma haka ya faɗa, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kamar yadda mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in sun samu sabani, ina suke komawa su warware wannan matsala? Sukan koma zuwa ga alqur'ani da sunna, domin su ne makoma daya daya ga mu'mini. To shine sai yake cewa wal furqata, yace muna kudirin rabuwar kai, malam yace zaigan fata ne, wa azaban kuma azaba ce. Zaka ga kullun zuciyar mutun tana kunuwa, me yasa? Saboda ba akan gaskiya ba yake. Amma matukar kun kama tafarki wanda yake na gaskiya, wallahi ba maganar wani sabani tsakanin ku, ba maganar wani gaba da juna, ba maganar wani jajiya, za ku zama tsintsiya madaurin ki da yan uwan juna, kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu akan haka, suka war duniya akan haka. Don haka Allah ya siffanta su da wannan sifa, yake cewa Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddahu 'alal kufari, sai yace rahama'u bainahum. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana insha Allah. Kenan garasi mai zuwa mai yiwa za mu zo ƙarshen wannan littafi. Kenan muna tunani insha Allah in ma mu maida littafin da mun sauke shi anan kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, ko shi kullum atul itiqad na Ibn Qudama al-Maqdisi, kenan cikin ɗayan biyu insha Allah za mu sanya ɗaya daga cikin su gaba ɗaya da shi lumatul itiqad kitabut tauhid kenan suna cikin wannan littafi dai wanda yake hannun mujami'u mutunat tauhid wal aqida ko kuma ad-dalilul jami'ul mufid ad-dalilul jami'ul mufid ila mutunil aqidati wat tauhid da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك